aikatanani in an girma a san an girma I'm gonna make you mine.